A daidai lokacin da aka samu sauƙin matsalar rashin tsaro a ƙananan hukumomin Sabon Birni da Isa da ke gabashin Sokoto, sai ga wata matsala ta satar mutane don neman kuɗin fansa da satar dabbobi a ƙaramar hukumar mulkin Ilela da kuma kisan ɗauki ɗaiɗai a ƙaramar hukumar mulki ta Raɓa. Ƙaramar hukumar Ilela da ya kasance wurta bakin iyakar Najeriya da Nijar, akwai nau'o'i na ma'aikatan tsaro daban-daban, kama daga hukumar hana fasa ƙwauri, soja, jami'an kula da shige da ficen baƙi da 'yan sanda da dai sauransu. Amma duk da haka matsalar satar mutane ta yi kamari a yankin. Bello Isa Ambarura shine wakilin yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, ya ce gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su domin tabbatar da tsaro a yankin gabashin Sokoto, amma dai matsalar satar mutane tana addabar yankin na Ilela.
Tun kamin sallah har zuwa wannan lokaci babu sahiyar da za ka je ba a attack, ba a kai farmaki gidan wani ba, ko an dauke waɗansu ko an kashe. Abin kullum haka ne. Misalin ƙasar Damba wadda suka iya kare Tangaza, mukan samu kullum zaka ji an ce an ɗauke wani. Kaga ya zama wajibi mu kuka don Allah, don Annabi, gwamnati taimaka mana ta wannan hauji domin mutane su samu kwanciyar hankali.
Na zanta da wani ɗan asalin yankin na Ilela, baban gida Sahabi, wanda ya ce jama'ar yankin na buƙatar ɗaukin gaugawa.
Wasu kanka aka fara zuwa sai a ɗauke mutum wargi-wargi a ce sai an kawo kaza, kidnappers kenan. Muna riri yanzu kamar da safiya ya faɗo cikin ƙasar Damba, sannan akwai wani gari kuma can gaba da ake kira Sauna. Yanzu haka ina baka labari. Akasalin ma'aikatan lahiya da haka allurai da ake zuwa daga kan yau da kullum an bar zuwa Sauna. Yanzu haka a tsarin Damba yana baka labari. Bare na iya zuwa ga gona su ce mutumin Damba hakkin ka ce a katira, in na Damba hakkin su kama kasa yanki.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta ce tana sanar da abin da ke faruwa a yankin, kuma tana ɗaukar matakan magance wannan matsalar, kamar yadda kakakin rundunar ASP Muhammad Salim Abubakar ya tabbatar.
A satin da ya gabata aka canji DPO wanda yake kula da karamar hukumar Ilela, tare da haɗa shi da reinforcement, ma'ana ƙarin zaratan ma'aikata za su taimaka wurin tabbatar da sun yi amfani da tasu kwarewa domin shawo kan wannan matsaloli na garkuwa da mutane har zuwa ga satar ababen kiyo daban-daban, tare da 'yan sace-sace da suke kokarin su zama kamar ruwan dare.
A garin Gandi ma ƙaramar hukumar mulki ta Raɓa, wanda ya fuskanci hare-haren ta'addanci shekaru biyu da suka gabata, an fara samun dawowar wannan matsalar domin mahara sun fara zuwa suna kisan ɗauki ɗaiɗai na al'ummar yankin. Ga dai wani wanda al'amarin ya faru a gaban idonsa.
Sunana Yaya Ibrahim Gandi. Muna da na wurin mai shayi kawai sai muka ji barayi sun zo. Sun yi halibi guda biyu sun ce ma wannan bawan Allah ka duru. Suka ce mai ina mai shago ne yake gashi. Suka mammare shi suka rike shi suka halibi guda uku. Sai muka ruga ta ga shayin shi sai muka fita muka hada ruwa. Wanda shi da yake da ciwon asma yake ya ci mamman sun haɗe shi ya yi yunƙuri a cece shi ba damar ceto. Allah ya shirya shi. Kuma wannan kabilu suka neme shi kuɗi ya ce beda, shanu ya ce beda. Suka yi mishi halibi guda bayan ya sheƙa a gaba. Daga nan suka yi mai halibi guda uku ga mara.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.